أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بخاري ممن شبه مهدرانا با يو جمعة شاهد وكو شاهد وكو دوات شوان شكرا تدبول دليهود دا أربعين دا هدو هجرية وان دي دا چه دا biyar da watan biyar shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka as-sunan na al-imam abi daud as-sajistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu ina ga na 61 kamar mun tsaya a darasi na 60 ne ban da tabbas haka ne ko ki zan mu tafi cikin kitabu sala muna cikin kitabu sala babu na 117 babu man zakara annahu yarfa'u yadayhi idza qama min sanataini baban da ke bayanin cewa mutum a cikin sallah zai daga hannuwan shi in ya tashi daga raka'a biyu shi ma kafin mu karanta shi zan mu karanto wata fa'ida da al-imam Allah mashi rahama mai al-baharul muhit tafsir na al-baharul muhit na al-imam Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullahu ta'ala saboda mu san cewa al-imam Abu Hayyan jagora ne cikin lugha duk abin da ya faɗa a cikin wannan tafsirin nashi mujallal 10 ne hujja ce a cikin lugha dan saboda nitsan shi a cikin lugha ta da su Ibn Athiyya da suka gabace shi da su al-Imam Zamakhshari yana musu gyara a cikin tafsirin shi wanda kuma su al-Imam Zamakhshari duk wanda ya san siyasan sa a cikin ilimin lugha to a cikin wannan littafi nashi dai mai albarka Allah mashi rahama da jin kai zan mu ga wata fa'ida ta biyu bayan waccan mun gani nan gurin abin da yake nuna mana bayan an zano malaman al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi ya ma akwai bayani da ya mana a cikin littafin shi da yake nuna cewa a cikin littafin shi an nafahu tayyib kamshin turare sunan littafin kenan yayi bayani akan cewa da nuna mana cewa hanya daya ce wanda mutum zai bi ta samu ilimi tabbatacce shine karanta gaban malamai duk wanda ya kasance ilimin shi na kowane fanni ba gaban malamai zamana ya karance shi ba to har abada ba sun haraba hanya da neman da samun ilimi wannan magana da zan mu karanto da wasu abiyat nashi su nuna mana wannan yace fa kana yara yana gani al-Imam Abu Hayyan shaykhuna rahimahullahu ta'ala Abu Hayyan anna talaqi huwa al-muallimul awwal lil insan cewa dauka gaban malamai shine makaranta ta farko ga dan adam wa nazama rahimahullahu ta'ala sai rera waqi a cikin wannan wajen talaqi an shuyukh nazaman waqi a cikin littafin shi yake cewa amudda'iyan ilman walasta biqari'in kitaban ala shaykhin fihi yusahhalul hazana atazamu anna zihnu yudhihu mushkilan bila mudhihin kalla laqad kazzaba zihnu wa innal ladhi yabtagihi duna muallimin kamuqid misbahin walaysa lahu duhun wa anshada kuma da ya ƙara waqi a cikin littafin nashi dai littafin shi annafahu tib yace yazunnu al-ajizu anna al-kutuba tujdi akhazihin li idrakil ulumi wa ma yadru li jahuli bi anna fiha gawamidun hayyarat aqalul fahimi idza rumtal uluma bi ghayri shaykhin dalalta an siratil mustaqim wa taltabisul umuru alayka hatta tasiru adallu min tawmal hakimi yake cewa amudda iyan ilman shin zakai da awar ilimi walasta bi qari'in kuma kai ba mai karatu bane kitaban ala shaykhil littahi gaban malamai matukar ba gaban malamai ba zaka sa littahi karanta wanda yashalul hazana wanda guri mai wahala zai sa saukake maka kana ta wahala in zaka ce zakai bakai karatu gaban malamai kai ta binciken wannan kalma me take nihi wannan ibara me ake nihi da ita amma in gaban malami ne a cikin rabin sai wanda ya warware maka magana kalma dai zai ga maka ta warware maka komi kana cikin karanta littahi matukar ba karatun kai ba sai kaga kalma daya ko biyu ta wargaza maka fahimta abin duka gaba daya amma inda gaban malamai ne ahadari wannan wanda yake mu da muke karatu na wannan zamanin zan mu tabbatar da magana shi mu dauki misalin cewa mutun yayi franko arabiya bi shi tun daga marhala ibtida'iyya ya kai har doktora amma bai isa ba inda ba karatu yasa gaban malamai bai koya maka ahadari ko ahadari bai isa koya maka ba dan saboda in ya gina shi akan fahimtar larabci nan ba fahimtar larabci ne ta yi amwani akwai gurin da dole sai ka ji shi gaban malamai to shine malam yake raddi akan cewa kana da awar ilimi amma baka sa littafi gaban malamai kai karatu atazamu anna zihna yudhihu mushkilan kana tunanin cewa kwakwalwa za ta warware ma mutum abu mai iskali bila mudhihin babu mai warware maka yace kalla ba haka bane da karka zaba zihin tunaninka yayi ƙarya in har kana tunanin cewa kwakwalwarka za ta warware maka mushkil mu ga yadda muke ga iskari cikin sahih bukhari yanzu wannan inda ba malamai sun yi bayani ba kwata kwata ma kwakwalwar mu ta isa ta kawo wannan tunanin akai in mun kawo hadisi kaga dukkan mu ba wanda zai kawo akan cewa nan hadisin babu huma hallu shahid a gurin amma daga ana hodi sai kaga eh lalle ku haka ne fa lalle haka ne yanzu mushkilul qur'an ran aya 1 da muka dauka mutun nawa yake tajin tafsirin zalikal kitabu la raiba fihi ya taba kawo tunanin cewa tana da cikin mushkilul qur'an Allah ya ce wannan littafi babu shakku a cikin shi kuma gashi can a wani guri ya ce fahum fi raibi me taraddaduna cikin shakku suna ta kai kawo yayi nuni cewa kafirai da mushrikai suna ta shakku akan qur'ani kuma a ce mana la raiba fihi babu shakku a cikin shi to da an dauko manganin malamai aka kusa maka wannan iskalin wanda kwakwalwarka ba ta ma kawo ba cewa akwai iskali ana fadan shi kuma sai ka ganshi kuma a gusar maka da shi yace wa innal ladhi yabtagihi duna muallimin du wanda ke neman ilimi babu malami kamukir misbahin kaman mai kunna hutula ne wa laysa lahu duhun bayyada mai hutula shi ga taran ta hada komi amma babu petrol a ciki su da wancan lokacin ta petrol ce ake wa an shada aidan sai yake bada abun nan kuma wata wani waken nashi annabsul littahi yace jundul ajizu annal kutuba tujdi dan kasala yana tunanin rago yana tunanin littattafai suna bada ilimi a khazihinil idrakil uluma wanda tunanin shi cewa zai samu ilimi ta hanyar littattafai yace wa ma yadul lijahul bi akuma duka babu abin da ka mana wannan matsalar rishin karanta gaban malama duk wanda zaka gani zai huto yana ta bayani yana ma muta karantar da mutane littafin alwajiz ya dauko littafin kaza yana karantar da su wallahi in ka zamanar da shi dan Allah nan annabi gaban wani malami ka karanta ba zai nuna maka ba kawai ya ga dai larabcin sahal ne yana iyawa ya ga kawai wannan larabcin to a cikin sahal kin baka san ba ana tahiyya zaka samu wani abun da zaka tarda duk wanda ya karatu gaban malami kana karantowa yana ganin wallanka ya san kyarara cewa wannan ba karatu ba gaban malami duk wanda zai zo masa yanzu ya taho cikin jama'a ko huduba ce ko karantar da littafi ne ko kuma wa'azi ne wallahi kan yayi karatu na minti guda mun gano cewa wannan mutunan karatu yayi gaban malamai ko kuma kawale ka ne ya fahimto ya zo yake gaya ma mutane yace wa mayadrul jahul bi an kuma duk wanda karatun gaban malamai haka zai gane kuma shi aibu ne wanda kai da baka ke da shi baka gane shi kai da kake da aibun gani kake kawai mujarradin larabci ne gashi na gane me ake hodi yace wa mayadrul jahul bi anna fiha jahilun bai san ba cewa a cikin littattafan gawamit akwai abubuwan da suke masu gumudi hayyarat aqalul fahim wanda suke rikitar da hankalin mai fahimtar ma duk irin fahimtar ka akwai gurin da in dai ba gaban malami kai littafin ba in dai ba gaban malami kai littafin ba to fa in ka je zai rikitar maka da fahimtar ka wanda ba zaka fahimci ba menene ake nihi a wannan gurin har abada ba zaka fahimta ba ko mun fahimta ko mun hazakar da Allah ya baka yace idza rumtal uluma bi ghayri shaykhin idan kan nemi ilimi ba tare da malami ba dalalta an siratal mustaqim ka bace akan hanya daidaitatta wa taltabisul umur alayka hatta yace lamari zai rikice maka hatta tasiru har sai ka koma adallu min tumal hakim he ka bata gami da wani mutum da ake cewa tumal hakim wanda a wajen bata da shi ake buga misali a wajen muguwar fahimta da shi ake buga misali wannan abiyat haka ya kawo su Allah mashi rahama da yake nuna mana cewa ba abiyat ne wajen 400 da wani abu haka Imam Suyuti cikin littafin shi Al-Buguya ya kawo irin wannan bayanai masu tsada masu kima da suke nuna mana cewa ilimi yan uwa dole sai mutun ya tsaya ya neme shi gaban malamai duk wanda zaka gani yanzu wannan tafsirin ne Baharul Muhit dan ba ka karanci ba in ba mutun ya zan karanto muqaddima shi mu gani in ba ka karanci littattafan nan na luga ba da ake karanta wajen malamai na zauri to har abada ko muqaddima shi ba zaka gane me yake nihi ba kuma ya fada cewa matukar ba ilimin balaga gare ka ba fa sam'uhu masdud jin ka kawo matsayin kurma ne akan abin da zan mu fada duk abinda nasiha ce yayi doguwar nasiha wajen safaha 10 a cikin muqaddimat tafsirin to daga cikin nasaihikin ne yake cewa matukar baka hada ilimin lugha ba ilimin balaga ba tafsiri naka tabbata kai kurma ne kan ma ka shiga kurma ne kai akan wannan wa alaikum salam. kai wancan sharhin sahihi Muslim ne na Muhammad Adam al-Ethiopi, wani babban malami na Ethiopia da yayi tafsiri sharhin sahihi Muslim, al-Bahr al-Muhit al-Sajjaj fi sharh sahihi Muslim bin al-Hajjaj, wajen mujallar 50 shi sharhin sahihi Muslim ne, wanda mawallafin shi bai wuce bara waccan ne ya rasu, ina gani Allah mushi rahama. Sai dai gama shi, shi ma aya ce ta Allah, Ethiopia aka yi shi, bai taba yin karatu ba na zamani, malami ne na zauri, kuma ilimin da Allah ya bashi ana ƙara na shi da ko na magabata ko cikin magabata sai an tona, kuma shekarar shi bata wuce 3 da fadu ba ya rasu. Ina ga bara waccan ne Allah mushi rahama ya hudu, sharhi sunan an-nisa'i zai da mujallad 40, sharhin sahihi Muslim yaji mujallad 50, kuma duka shifta ce yake, imla'i ne yake, imla'i ne yake, kenan kaga duka wannan hu Allah yana sabko su ne, yana kadarta ne da ya nuna maka cewa a yanzu ma ni ne mai bada, in ka tashi neman ba sai a cikin zamanin da ya gabata ba, kowane zamani Allah ne mai bada, in kan nema zai baka illa iyaka kowa da daidai gwargwadon abinda Allah madaukin sarki yake ba shi. Ba sai wancan gurin ba, a yanzu haka ilimi na hakika wanda zaka tabbatar, wannan duka mu dan daskwana ce miki, ilimi na hakika in ka je Nigeria akwai guraren da ana yin shi ilimi na hakika na tabbas, na tabbas wanda babu shakku, ba ilimi bane wanda duka wannan littattafan na lugar da kuke gani su muqama su shu'ara'ul jahiliya da ma sauransu wanda sun kai dari, in ka zamana wajen malamin hakka yi ka gama, a yanzu haka da ran shi hakka yi ka gama, ba zai leka maka ko takarda ɗaya ba, dukkan su a hardace yake da su, duka wannan littattafan na lugar dukkan su a hardace yake da su muqama, a cikin magana in zai kawo kamar yadda muka ga shankidi, a cikin magana in zai kawo ya kawo maka mahallu shahid, yana fassara maka wata kalma ta muqama, zai nuna maka cewa a cikin littafi kaza akwai ta, a cikin littafi kaza akwai ta, zai kawo maka tun daga baitin da ke gaban shi da baitin da ke tsakiyar shi, wanda kaga ko a Qur'ani mutum yake wannan sai har da ta zamana, sai har kai sai a ce kalma kaza ake bukata ka kamo daga farkon ta haka zo ka sa ta tsakiya ka bukace ta ka zaro ta daga ciki, wanda wannan sai har da ta hakika har da ta tabbas. Kuma a cikin ɗaliban kanshi zaka tabbatar da suna mutaba'a suna bibiya akan darussuka. Al-Imam Abu Dawud yake cewa babu man zakara babu wanda ke ambata annahu yarfa'u yadayhi, cewa mutun zai daga hannuwan shi idza qama min sunnatayni, idan ya tashi daga abun nan guda biyu, daga guda biyu raka'a ta biyu. Al-Imam yake cewa hadisi na 739 haddathana Usman ibn Abi Shayba, kun ga hanyar da muka bi ta sahihin sunan Abi Dawud da ke hanya ce ta takaicewa ba hanya bace ta zurfafawa, zan mu kamo sunan sahihul Bukhari a yawan hadisan duk da shi an jima da fara shi sannan aka sa sunan Abi Dawud. Kala suke cewa haddathana Muhammad ibn Fudail an Asim ibn Kulayb an Muharib ibn Dathar an ibn Umar, kala yake cewa wanda wannan da nake gaya muku ina da niyyar da muna abun nan da shi tawassul kai tsaye da shi, wanda shi kuma abinda Allah ya bashi ilimin arud da luga, Allah madaukin sarki, ilimin arud ilimi ne wanda yake mai tsada, ilimi ne mai wahala, amma Allah ya sauƙaƙe mishi wannan ilimin ta yadda a tsayuwa ɗaya sai biyo maka abiyat 100 a munasaba ɗaya sai zubo abiyat, kuma irin na shu'ara'ul jahiliya kalimat din da zai amfani sai ka koma kamus, kuma shi anan irtijalan ya kawo shi ba tare da ya buƙaci ba ya shirya ba ba ya abun nan ba sai tashi ko sallan da ta wuce a cikin salla ba tare da wannan ba ya tashi yana bayanin abiyat din da ya jero na barka da salla, wanda kalmominsa sai ka shiga kawamis sun kai baiti 100, wanda wannan insha Allah muna hamar muna ittisari da shi, muna hamar in Allah yasa ya samu dama kwanan nan zai zo daura Kano, in har ya samu dama mu gayyato shi nan mu amfana da shi. Kuma mutum ne wanda niyya, an ka ga niyya ta ilimi zai kasance niyya ce wadda ta lullumka tamu, gariruwa suke bi suna yin daura ta ga ɗaliban ilimi. Eh, da daurori ga sunan gurin wanda in mutum ya shiga zai amfana sosai a cikin karatuttuka na ilimi. Daga Ibn Umar yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi raka'atayn ko min raka'atayn, Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga raka'a guda biyu kabbara, sai yayi kabbara wa rafa'a yadayhi sai ya daga hannuwan shi. حديثنا دليبك ويدا أربعين الإمامي كتشه حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد أن موسى بن أقبة أن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد الرحمن الأعرج أن عبيد الله بن أبي رافي أن علي بن أبي طالب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة annabi idan ya tafi zuwa ga sallah ta farilla kabbara sai yi kabara wa rafa aydayhi sai daga hannun shi har zuwa mankibaihi dabara da kafadin shi wa yasna'u mislu zalika sai aikata irin wannan idza qada qira'atahu in ya gama karatun shi wa arada kuma in yayi nihin an yarka a yayi raka'a wa yasna'uhu ya aikata idza rafa'a min ruku' in ya dago daga ruku' wa la yarfa'u yadayhi fi shay'in min salati bai daga hannun shi cikin wani abu na sallah shi huwa qa'ida in yana zamne kenan zuwa sujada tasowa daga sujada bayyai wa idza qama min as-sajdatayn idan ya tashi daga sujada bi rafa'a yadayhi kazalika sai daga hannun shi kamar haka wa kabbara sai yayi kabbara qala abu daud yake cewa wa fi hadisi abi humayd sa'idi cikin hadisin abu humayd sa'idi hina wasafa salatan nabi lokacin da ya sufanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qama min raka'atayn in ya tashi daga raka'a bi kabbara sai yayi kabbara wa rafa'a yadayhi daga hannun shi hatta yuhazi bi imaman kibe sai yayi dabara da kafadin shi da shi kama kabbara inda fitahi sala kamar da yake kabbara wajen buda sallah nan da yake cewa wa idza qama min as-sajdataini idan ya taso daga sujada guda biyu rafa'a yadayhi kazalika sai daga hannun shi kamar haka anan mai sharhi Allah mushi rahama aunul ma'abud yake cewa haka yazo cikin hadisin nan a cikin hadisin ibnu umar ta hanyar ambatan sujada a gurin raka'ataini abinda ake nihi da sujada na raka'a guda biyu ba tare da shakku ba kamar yadda zo cikin sauraron ruwayoyi kamar yadda malamai da dama cikin muhaddisin malaman hadisi da fiqhu suka faɗa sai Khattabi shi yayi zaton cewa su sajadatana nan sujada ma'rufai aka sani bayan can baya an ce wala yarfa'u fi shay'in min salatihi huwa qa'id kuma a ce wa idza qama min as-sajdatayn kenan kaga sujada ba sujada ake nihi ba ruku'u ake nihi dan ana kiran ruku'u ana nihin sujada ana kiran sujada ana nihin ku'u sannan sai yace hadisin yana daga cikin mushkil al-Khattabi da ya dauke shi fassara shi akan cewa sujada nafsin sujada da muka sani ake ni sai yace amma ba mu san wani mutum daya ba daga cikin malaman fiqhu da ya tahi irin matahiya ta Khattabi Allah mushi rahama ibnu rasulan yake cewa mai yiwa bai samu hanyar hadisin ba Khattabi da ya same ta da ya dauke shi shima akan raka'o'i kamar yadda shugabanni suka dauke shi a haka hadisin yana nuni akan mustahabbi ne daga hannu cikin guraren wannan guda hudu kamar yadda ka sani a cikin abin da ya gabata hadisi na 741 al-Imamu ke ce haddathana Habs ibn Umar akhbarana Shu'ba an Qatada an Nasr ibn Asim an Malik ibn al-Huwairi sai ke cewa ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi yana daga hannun shi idza kabbara idan yayi kabara wa idza raka'a kanan idan yayi ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'a kanan in ya dago kan shi daga ruku'u hatta yabluga bihima furu'a uzaini har sai ya kai dabara da abun nan kunnuwan shi dabara da fatun kunnuwan shi hadisi na 742 al-Imamu ke ce haddathana Mu'az akhbarani abi ha wa haddathana Musa ibn Marwan akhbarna Shu'aib ibn Ishaq al-Ma'ana ma'ana daya ce daga Imran Allah ibn an-Bashir ibn Nahik qala Abu Hurairah yake cewa law kuntu quddaman nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ibtai da na kasance gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da naga hamatashi ibnu Mu'az sai kara yake cewa lahiq yana cewa yaqulu lahiq yana cewa ala tara annahu fi salati baka ga cewa yana cikin sallah wala yasdi an yakuna bai samun damar ya kasance quddaman nabi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam waza da Musa ya kara cewa ya'ani idza kabbara yana nihin in yayi kabbara rafa'a yadayhi yana daga hannuwan shi kenan abin da yake nihi Abu Hurairah da a ce yadda annabi wajen kabbara nan daga hannuwa zuwa ruku'u daga hannuwa dagowa daga ruku'u daga hannuwa wajen bude sallah yadda yake yin haka ya daga sosai da daga gaban shi nake da naga hamata shi ma'ana ba haka bane yake ba bai daga sosai ba daga yace yake sosai wanda in ina da a ce daga bani gaban shi nake zan gama hamata shi kyarara to shine mai ruwaya da gare shi yake cewa dan saboda an ana sallah ai a bayan shi yake ba zai shiga gaban shi ba shi yasa Abu Hurairah yake fadin haka hadisi na 743 al-Imam yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba akhbarana ibn Idris an Asim ibn Kulayb an Abdurrahman ibn al-Aswad an Alqama qala Abdullah Abdullah yake cewa Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salar da musalla fa kabbara yayi kabbara wa rafa'a ilayhi ya daga hannuwan shi falamma raka'a yayin da ya ruku tabbaka yadayhi sai ya hade hannuwan shi da yayi ruku'u bainar rukubataihi tsakanin cinyoyin shi ta at-tadbiq wanda can baya muka yi bayanin ko anan ne ko a Bukhari ne mun yi bayanin cewa an shahe shi fa balaga zalika sa'ad sai labari ya kai ma sa'ad shine hannun ba ya aza su busa guyuwa ba ya hade su ya gama su guri daya ya sa su tsakanin guyoyi shine tadbiq shine yasa can aka yi bayanin cewa an yajma baina asabi aidaihi waj'aluhuma baina rukubataihi fir ruku'i wat tashahhud cikin ruku'i da tahiyya sai ce labari ya kai ma sa'ar sai sa'ar yake cewa sadaka akhi dan uwana yayi gaskiya karkunna naf'alu haza mun kasance muna aikata haka summa umirna bi haza sannan aka umarce mu da haka ya'ani al-imsaku ala rukubataini yana nihin kame guyoyi guda biyu kenan sai nuna cewa da can haka nan ake yi amma daga baya an shahe shi amma da haka ake a kame guyuwa az hannu busa guyuwa kaga nan dan uwan nashi yayi kuskure amma sai tabbatar mushi da lafazin ukhuwa inda mu ne cewa kai jahilin banza ba haka nan bane amma dan saboda didda yayi kuskure sai yace dan uwana yayi gaskiya haka ne amma wannan magana an barta an shahe shi kyakkyawan raddi ga malamai kenan babu na 118 alima muke cewa babu mallam ya zikuru rafa'a inda ruku baban dake bayanin wanda busu ga ba a ganin su cewa dagawa daga hannu wajen ruku'u su basu ganin shi basu ambace shi ba حديثي ندلي بكوي دا أربعين دا هدو الإمام كيشا حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيو أن سفيان أن آسم يعني بن كليب أن عبد الرحمن بن الأسود أن ألقما قال كيش عبد الله بن مسعود عبد الله دم مسعود يكيشيو ألا أسلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شم بزمك صلى وصلى تمن زن الله صلى الله عليه وسلم قال سيتي فصلى سيي صلى فلم يرفع يديه بي لقى هنو إن شبا إلا مرة سيسو ليا ليا أوجن كبر حرم كينا anan gurin al-imam al-khattabi yake fada cikin ma'alimus sunan a cikin ma'alimus sunan yace zahaba aksarul ulama ila anna al-aidi turfa inda ruku'i wa inda rafa'ir ra's minhu malamai mafi yawancin su sun tahi cewa ana daga hannu zuwa ga ruku'u da dagowa daga ruku'u wannan inji khattabi ita ce maganar kada mu manta cewa khattabi farkon wanda ya fara sharhin sahihul bukhari a alamus sunan ko alamul hadis wanda ya rasu shekara ta 388 yake cewa wannan kuma shine ra'ayin al-imam wannan sahabi Abu Bakar Siddiq da Ali ibn Abi Talib cikin abun nan da Ibn Umar da Abi Sa'id al-Khudri da Ibn Abbas da Ibn Zubair da Anas shine mazhabin Hasan al-Basri da Ibn Sirin da Ata'u da Tawus da Mujahid da Qasim ibn Muhammad daga cikin fuqaha usaba'a da Salim da Qatada da Makahulu kuma shine ra'ayin Auza'i da Malik fi akhir amrihi a ƙarshen lamarin shi mun sani ai cewa alim wannan huwa a cikin littafin al-imam al-khattabi mai rasuwa shekara ta 388 in kana son tace mazhabi ba kamar su wannan manyan malamai wanda Allah musu rahama sana kusa da su al-imam maliki cewa al-imam malik a ƙarshen lamarin shi ya koma zuwa ga cewa daga hannu zuwa ruku'u da kuma dagowa daga ruku'u kuma shine ra'ayin da shafi'i da ahmad da isahaka sufyan ya tahi akan haka da ashabur ra'ayi Abu Hanifa da daliban shi zuwa ga sun tahi kai su zuwa ga hadisin Abdullah dan Mas'ud wannan da ake fada kuma ita ce magana Ibn Abi Layla su sun tahi akan cewa ba a daga hannun in an tashi daga in za a ruku'u ko in za a dago haka aka rawaito daga Sha'abi da Nakhai nan bakin magana Khattabi ta tsaya yace Abdullahi da yake cewa bazan muku sallah ba irin na irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin sai yace malaman Hanafiya sun yi hujja da wannan hadisin mafi yawanci duk wanda ke bibiyar mazahib al-arba'a zai ga kullun akai sabani galibin mazhabin Abu Hanifa shi yake shan kasa dan saboda ashabur ra'ayi kuma sana da dalili da yadda suka gina usulikin su ahitajatul hanafiya sun yi hujja akan cewa mustahabbi ne daga hannuwa cikin gurin da ba kabara harama ba saboda wannan hadisin adam kai adam adamu istihbab rishin cewa ba mustahabbi bane sun tahi akan cewa ba a dagawa cikin zuwa ruku'u da dagowa daga ruku'i malaman Hanafiya suka tai akan cewa ba ai sai ya ce hujjis wannan hadisin sai dai ya ce amma bai dace ba a ce an yi hujja da shi dan hadisin da'ifi ne ba tabbatacce ba hadisin da'ifi ne hujja akan cewa da'ifi ne ba daga bakin shi ba shi al-Azim Abadi Hafiz Ibn Hajar cikin At-Talhis yana cewa Ibn Mubarak ya ce lam yasbut indi wannan hadisin bai tabbata wajena ba Ibn Abi Hatim daga baban shi yake ce haza hadisun khata wannan hadisin kuskure ne Ahmad ibn Hanbal da malamin shi Yahya ibn Adam yace da'ifun da'ifi ne wannan hadisi Bukhari haka ya cirato shi daga gare su Abu Dawud yake cewa laisa huwa bi sahih wannan hadisin ba sahihi bane kamar yadda ga magana shi ne zamu gani Daraqutni yake cewa lam yusbut bai tabbata ba Ibn Hibban yake cewa mafi ingancin hadisin da malaman Kufa suke rawaitawa wajen kore daga hannu zuwa ruku'u da dagowa daga ruku'u shine wannan hadisin yace amma a hakika shine mafi raunin abin da suka makoma gare shi dan saboda yana da illolin da suka bata shi wannan ita ce maganar magabata manyan manya cikin hadisi da suka wannan kinshi suka rauna nashi ta hanya Asim ibn Kulayb a cikin ruwaya mu duba da kyau ana Asim mun ga Asim a ciki ko aka ce ibn Kulayb Asim ibn Kulayb shine sababin raunin shi bai da inganci amma ta hanyar Muhammad ibn Jabir ibn al-Jawzi ya ce wata hanyar da yazo to hanya ce ma mawdu'iya daga Ahmad ibn Jabir shi ba kowa bane ba a bada hadisi daga gare shi mafi sharrin arwaitani Abu Dawud yake cewa hazal hadis wannan hadisin muktasarun min hadisin tawil takaitacce ne daga dogon hadisi walaysa huwa bi sahihin ala hazal lafz hadisin a wannan lafazin ba sahihi bane kaga Abu Dawud ya kawo wannan masabin dan ya kore shi ba dan tabbatarwa ba dan ya kore ne gashi da bakin shi ya fada Al-Imam al-Bukhari yake cewa cikin juz'u rafa'ul yadaini mun yi bayanin cewa Bukhari wannan daga hannun gurare hudu yana littafi guda ya wallafa akan su to a can yake cewa ya kawo wannan hadisi yace Ahmad ibn Hanbal daga Yahya ibn Adam yake cewa nayi duba cikin littafin Abdullah ibn Idris daga Asim ibn Kulayb laysa fihi amma ba a ambaci ba wannan magana yace li annahu asahu ahfazu inda ahli al-ilmi li anna ar-rajula yahaddisu bi shay'in thumma yarji'u ila al-kitab fa yakunu kama fi al-kitab dan saboda shi ya kasance hibzu kitab ne gare shi ba hibzu sadar ba mai da maganganu yace fa in kace hadisin Abdullah wanda aka ambata Tirmidhi ya ce hasan ne mun lura da kyau dan saboda hadisi duka cikin karatun hadisi babu abin da yayi kamar dan sarkakiya hadisin da zai zama an yi sabani wajen inganta shi wasu sun rauna na wasu sun inganta to wannan ba karamin aiki bane iri-irin sa ne wanda ake littafi guda akan hadisi daya yace idan kace hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda aka ambata wanda malam Muhammad ya shahuddo mini hadisi daya akan hadisi guda sana da yawa Ibn Hasan yace Hasan ne inshi al-Imam Tirmidhi wannan hadisin da muke magana Ibn Hazm ya saha hashe ce ya dace ayi hujja da shi hadisin Hasan ne yace mun kada ulaikal ayyima amma yace wannan sahahawa tasu ba komai bace in ka kwatanta da yadda wancan manyan magabata suka soki wannan hadisin karshen lamari dai sabanin yace ya kai inda hadisin nan ya fadi ba za a yi hujja da shi ba da ya inganta daga Abdullah dan Mas'ud sai a ce ya tabbata amma bai inganta ba har zuwa karshen maganganu da yake a takaice dai hadisin kamar da shi ma Abu Dawud da aka shi ba dan hujja da shi ba dan kore shi حديثنا دليل بقوة أربعة عند بيال الإمام كتشهد دسنا الحسن بن علي أخبرنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حنيفة وأبو حذيفة قالوا سكتشوا أخبرنا سفيان بإسناده بهذا قال كتشا فرفع يديه في أول مرة يدعى هنيش أفرقه وقال بعضهم سكتشا مرة واحدة سوء يدعى هنيش شين ده حديثنا يعبات سيدكم وننتا هني حذيفة حديثي نا غبا ندري بقوة أربعة عند شدة حدثنا محمد بن صباح البزاز أخبرنا شريك معنا ينا سيد البز من سيد يادي نشي ساكتي مشا البزاز أخبرنا شريك أن يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن البراء بن عازب نيكار بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يكسن تي إذن يابود صلى زي بود صلى رفع يديه سيد أغا هنو انشي إلى قريب من أزنه كسد كنو انشي ثم لا يؤود سنن بي كارد أغاوة kaga nan irin wancan wanda suka dauki cewa kamar sun Abu Hanifa da sauransu wanda suke kore daga hannu wajen daga ruku'u da dagowa daga ruku'u wannan shine hadisan da suke hujja da su amma a cikin wannan hanyar mun lura da kyau akwai Yazid ibn Abi Ziyad Hafiz ibn Hajar cikin taqrib yake cewa Yazid ibn Abi Ziyad Hashimi ne maulahu mulkufi da ifin mai rauni ne kabara tsuha yayi sosai fa ta gayyara sai rai rikici sara ya talakan talqini yake amsa a wajen malamai kana shi'iyan kuma gashi dan shi'a ne kan magana ta ƙara baci can da ma kasance malaman hadisin aka ce fulani ya akhuzu talqin ba amsa hadisin shi ma'ana ya kai inda haddasaka fulanin wa fulanin wa fulani yace na'am haddasaka duk wanda aka ce mishi wani ya baka hadisi daga sanadi wani zuwa wani inda a ce lahiyayye ne akwai dariƙar doka ilimi ta wannan hanyar kamar malamin ya zamana dalibi ya rika ce mishi haddasakun fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulan har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto hadisi yace mishi na'am ya karu karanto na gaba daidai ne da malamin ya bude baki ya karanta mishi shine talqin to amma in ya kasance duk abin da aka lakana mishi ta yake na'am to huta shi anin shi ake shi yasa yana cikin rauni a ce ya kabalu talqin yana amsar talqin daga an ga duk abin da aka gaya kawai ta yake na'am ba kuma wannan ba wai da gangan ba yayi tsuha da rudewa da ta kai haka nan ta yadda wasu daga cikin su in diyan su malamai ne daga ya kai wannan marhala hana shi suke duk dalibai su duk ilimin shi yace kawai bai bada ku ta yi tunda ya kai inda yana amsar talqin talqin a cikin khulasa kana min ayyimmati shi'al kibar yana daga cikin manya manyan shi'a manya masu girma ibnu adi yake cewa ana rubuta hadisin shi lil ihtijaj bihi wasance da radiul hibzi mai mummuna harda ne ibnu ma'in yake cewa da iful hadisi la yuhtaj bi hadisihi hadisi na gaba na 747 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad az-zuhri akhbarana sufyan an yazid na hawa hadisi sharik lam yaqul thumma la ya'ud shi bai ce ba sannan annabi bai koma ba sufyan yake cewa qala lana bil kufa ba'da thumma la ya'ud a kufa sai yace mana sannan kuma bai koma qala abu daud yake cewa rawa hadzal hadisi husaim ya rawaito wannan hadisin da khalid da ibnu idris daga yazid yace lam yazkuru thumma la ya'ud dukkan su wannan manyan maharrata musu ambaci ba cewa sun malaya udu ma'ana hadisin ya inganta ta hanyar wannan malaman manya amma su bisu kawo lafazin cewa ba daga yayi a na farko bai ƙara komawa wannan cewa sun malaya udu wancan dan shi a mai rauni shi ya kawo shi amma manya ga su Husaymu su Khalid su Ibn Idris daga Yazid duka musu ambaci ba cewa sun malaya udu kenan nan Abu Dauda yana nasanta mana ruwayar da tahi inganci ne akwai shizuzi a ciki hadisi na 748 al-imam yake cewa haddathana husayn ibn abdurrahman akhbarana ko haddathana wakiyu an ibn abi layla an akhihi isa an al-hakam daga abdurrahman ibn abi layla daga bara ibn azib yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi ya daga hannun shi na ta tahassala lokacin da ya bude sallah summa lam yarfa'ahuma tan sallallahu bi qara daga su ba sai da ya gama sallah qala abu daud yake cewa hazal hadisu laysa bi sahih wannan hadisin ba mai inganci bane mun lura da kyau Abu Dauda ya kulla wannan baban ne dan kore shi ba tabbatar da shi ba dan ya gabatar mana da hadisi sahihai wanda Bukhari ya huddo Muslim ya huddo nuna cewa annabi yana aikatawa kenan wannan da yake kawo ya kulla baban ne da ya nuna mana korewar wannan hadisan da ake ambata to kaga duk wanda bai karanci manhaji na ayyima ba manhaji na malamai ba sai ya zo ya ce ga Abu Dauda ya ce baban da ke bayanin cewa daga kabara ta farko aka daga hannu ba a ƙara dagawa ita kawo wannan hadisi shi ko asali ya gina baban ya kawo su dan ya kore su laisa eh shi ne ba duka su ai a lokacin su ba a bambance ba wani hasan da hasanul ligairi ya hasanul lizatihi hadisi imma sahihun imma da'if kaw hadisi na 749 haddathana musaddad inji al-imam akhbarana yahya an ibn abi zayb an sa'id ibn sima'an ana abi hurayra yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala fi salati in ya shiga cikin sallah rafa'a yadayhi sai ya daga hannun shi maddan yana mai miƙe su yadayhi maddan sai ya miƙe su kenan hannun shi nan wancan hadisin na farko da muka ce Abu Dauda ya ce hadisul hadisi laysa bi sahihi Al-Hafiz Al-Munziri a cikin yace cikin sanadin shi akwai Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla da'ifi ne Al-Hafiz cikin At-Taqrir yace Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla Ansari da'ifi ne mutumin Kufa ne alƙali ne saduqun ne amma sayyi'ul hifz jiddan mummuna har da gare shi sosai alqali ne yake cewa rafa'a yadayhi yana daga hannuwan shi yace hadisin akwai dalili akan cewa mutun zai daga hannuwan shi wajen kabara harama maddan kuma a miƙe su nawawi yake cewa cikin sharhin sahihil muslim innaha ajma'atul umma ala zalika inda takbiratul ihram dukkan al'umma ba ma malamai ba kowa duk musulmai ma sun yi ijma'i akan dagawa wajen kabara harama inda ake magana sabani maganar wani gurin ne daban ba maganar wajen daga hannuwa wajen kabara harama ba ga ina ne muka taso babu karamar aha to ina ga nan zan mu takaita saboda baban na gaba yana da dogon sharhi bazan mu kare shi ba ko da mun taba shi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh